This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaru assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawwa Sharif. Tare nake da Aisha Mu'azzu da sauran abokan aiki cikin shirinmu na safiyar yau, Juma'atu babbar rana 21 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
Hawwa, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi watsi da sunan kasar China a hukumance cikin wasu sauye-sauyen da ta yi akan bayanan kasar a adireshin ta na yanar gizo. Jami'an tarayyar Turai sun gana da takwarorinsu na Amurka don warware barazanar takaddamar kasuwanci. Sannan Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta cewa asarar tattalin arzikin da Siriya ta yi a sanadiyar yakin kasar ya kai dala biliyan 800.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin za ku ji cewa jakadan Amurka a Najeriya Richard Mills Jr. ya ce babu wata hujja da za ta sa Amurka ta goyi bayan zargin da hukumar raya kasashe ta Amurka USAID take yi na tallafawa kungiyar Boko Haram a Najeriya.
There's no friend of Nigeria that has been stronger in its condemnation of the violence of Boko Haram and Boko Haram's contempt for human life than the United States.
Babu wani abokin Najeriya da yafi Amurka karfi wajen yin Allah wadai da ta'addancin Boko Haram.
Za kuma ku ji yadda tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Janar Ibrahim Badamasu Babangida ya ce shakka babu. Hakika marigayi Moshood Abiola ne ya lashe zaben watan Yuli na shekarar 1993 wanda gwamnatin sa ta soke a wancan lokaci.
Na da walakin duk abin da gwamnati na ta gudanar da wuce zaben 1993.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken rahotannin, amma da farko ga Aisha da kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. An yi waje da jamhuriyar kasar China. An shigar da kasar China. Wannan yana daga cikin sauye-sauye masu mahimmanci da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi a shafinta na yanar gizo akan bayanan kasar China, wanda ta yi watsi da sunan kasar a hukumance, wato Jamhuriyar Al'ummar China a madadin China kawai. Gwamnatin tsohon shugaba Joe Biden ta yi ta ayyana gwamnatin Beijing da PRC a takaice, tun bayan da tsohon shugaban Amurka Richard Nixon ya kulla alaka da Beijing da ya kawo ƙarshen amincewa da gwamnatin Taipei, wanda a hukumance aka santa da Jamhuriyar China. Amurka ta ci gaba da mu'amalar diplomasiya da gwamnatin kwamisancin da ke cikin ainihin ƙasar, yayin da dangantakarta da Taiwan ta sauya daga ta hukumance zuwa ta aminiya. Daraktan cibiyar Global Taiwan Institute Russell Haisiao ya faɗa wa muryar Amurka cewa ya kamata Taipei ta maji daɗi cewa sauya sunan China daga PRC zuwa China kawai ba wai yana nufin sauyin doka bane ga Amurka. Gaskiyar lamarin ita ce har yanzu Amurka tana mutunta wannan dokar ta One China. Sannan dangantakarta ta diplomasiya tsakaninta da Beijing na nan daram. Kana dangantaka mai ƙarfi ba a hukumance ba da Taipei. Wani babban jami'in tarayyar Turai da ke neman kunna wata takaddamar kasuwanci ya jaddada mahimmancin mutuntuba mai ma'ana da adalci a kasuwanci yayin wata ganawar sa'o'i hudu da jami'an gwamnatin Trump a ranar Laraba. Shugaba Donald Trump ya jefa haɗin gwiwar shekaru aru-aru tsakanin Amurka da Turai cikin rudani, bayan da ya sha alwashin laftawa kayayyakin Turai da ake shigo da su Amurka haraji, wanda ya ce zai sa kwatankwacin harajin da Turai ta laftawa kayayyakin Amurka. Tsarin Trump na adalcin haraji zai kuma kunshi harajin da ake biya akan kayan da ake saye, wanda yayi kama da harajin da ake biya idan an sayi kaya a Turai, wanda ka iya sa farashin kayayyakin da ake shigo da su haura. Sannan ka iya kunna wata takaddamar kasuwanci mai girma idan ita ma Turai ta dau matakan sanya harajin gayya. Shirin raya kasashe na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa cikin wani sabon rahoto da ya fitar jiya Alhamis cewa za a yi akalla shekaru 50 kafin tattalin arzikin Siriya ya sake komawa yadda yake gabanin yaki. Sannan idan ci gabanta na yanzu ya ci gaba da tafiyar hawainiya ta yu ta kwashe shekaru 50 kafin ta farfado. Aldardi, wanda ya yi wa manema labarai bayani ta yanar gizo daga Nairobi, ya ce yawan mutanen da aka samu sama da 'yan Siriya 600 da suka mutu a yakin da kuma wasu 113 da yaki ya tilasta musu barin kasar da basu san makomarsu ba, da kuma asarar kadarori wanda karyewar darajar kudin kasar, karewar kudaden ajiyarsu a kasashen waje, yawaitar rashin aikin yi da kuma kasancewar kaso 90 na al'ummar kasar sun fada talauci, ya dada muna na lamarin da yasa sake farfadowar tattalin arzikin kasar ya kasance mai kamar da wuya. Rahoton ya nuna cewa shekarar da ta gabaci fara yakin, yawan kudaden shigar kasar ta Siriya ya kai dala biliyan 62 a duk shekara. Sannan yawan girman tattalin arzikin kasar ya karu da kaso 5 cikin shekaru 5. A halin yanzu kasar tana samun dala biliyan 29 a duk shekara, wanda ya gaza rabin kudaden da take samu a duk shekara a baya. To, ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kada Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran, amma kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko da zai kai mu birnin Abuja a Najeriya, inda wakiliyarmu da ke can Madina Dauda ta shaida mana a furucin da jakadan Amurka a Najeriya Richard Nils Jr. ya yi, inda ya ce babu wata hujja da za ta sa Amurka ta goyi bayan zargin da hukumar nan ta raya kasashe ta Amurka, wato USAID, ta yi na tallafawa kungiyar Boko Haram.
Jakada Richard Mills ya ce an tabbatar da samar da ingantattun tsare-tsare don ganin taimakon da hukumar USAID ke bayarwa ya kai ga waɗanda ake so. Mills ya ce an ayyana Boko Haram a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta ƙasashen waje tun a shekara 2013, saboda haka zai wuya hukumar USAID ta yi wata alaka da su.
There's no friend of Nigeria that has been stronger and its condemnation of the violence of Boko Haram and Boko Haram's contempt for human life than the United States.
Anan Mills yana cewa babu wani abokin Najeriya da yafi Amurka karfi wajen yin Allah wadai da ta'addancin Boko Haram. Mills ya ce babu wata shaida da ta nuna cewa hakan yana faruwa, kuma tabbas da a ce sun taba samun shaidar da aka gabatar wa Amurka cewa ana karkatar da kudaden hukumar zuwa Boko Haram, nan take za su yi bincike tare da abokansu na Najeriya, inji Jakada Mills. To, sai dai duk da wannan tabbaci da Jakada Mills ya bada, majalisar wakilai ta kafa wani kwamiti mai karfi da zai bincike kan wannan batun, kamar yadda dan majalisar wakilai daga Yamal Tudeba ta jihar Gombe Inuwa Garba ya sheda mani.
Da kungiyoyi irin NGO da suke kasar nan da abubuwan da suke gudanarwa, wanda abun shi kansa abun ayi tambaya ne, domin irin biliyoyin da yake shigowa kasar nan daga 2022 zuwa 2024, wannan kungiya ta USAID ta shigo da kuɗi sama da naira biliyan 2 na dala da miliyan 700 Najeriya. Amma halin da ake ciki a yanzu, a wasu guraren da aka ce an shigo da kuɗin da taimaka mutane na gindin bishiya suna gudun hijira, wasu suna zaune a matsayin an kashe mazajensu, yara suna tare a matsayin marayu an kashe iyayensu, wasu suna zaune da nake miki magana na wasu basu karya ba, ba abinci, ba gurin kwana, ba makaranta, ba ruwan sha, ba hanya, ba hope. So don haka wannan zamu bi kamar yadda na kawo kuduri, kuma mu ga ina aka kwana. Na fito daga bangaren da ta sha wahala akan harkar rashin tsaro, musamman harkar Boko Haram wanda ta yi kace-kace da arewa maso gabacin Najeriya. Yanzu ta canja salo, ta koma arewa ta yamma. Gashi da yanzu abinda ake magana ke kin sani, kowa ya sani cewa idan ka tafi Sokoto, Katsina, Zamfara, Kebbi, Kaduna da wasu bangarori da suka shafi arewa ta tsakiya da Niger, babu magana zaman lafiya kam, sai dai kale abun ya canja salo. Duk kasar da bata da tsaro, to bata da tattalin arziki, bata da ingantaccen ilimi, bata da ingantaccen harkar noma. So da zaran wannan abubuwa ba sa nan, to fa dukkan wata masifa Allah sauke ana tare da ita.
Jakada Richard Mills ya ce burin kasar Amurka shine karfafa dangantaka tsakaninta da kasar Najeriya a fannoni daban-daban na rayuwa, domin ganin an samu ci gaba mai dorewa.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaida Madina Dauda da wannan rahoto masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Aisha da cigaban labaran duniya.
‘Yan sandan Isra’ila sun ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a cikin motocin safa a tsakiyar Isra’ila a jiya Alhamis a wani lamari da suka ce ya yi kama da harin mayaka. Ba a samu labarin wani da ya yi rauni ba. Jami’an ‘yan sanda sun garzaya wurin fashewar a Bat Yam, wani birni da ke kusa da Tel Aviv, sannan sun bincika don gano waɗanda ake zargi. ‘Yan sanda sun ce sashen 'yan sanda mai kula da al'amuran bama-bamai na kokarin gano ko akwai wasu abin fashewar da aka dasa. Kakakin 'yan sanda Asi Aharuni ya shaidawa kafar labaran talabijin na Channel 13 cewa sun gano wasu abu masu fashewa a wasu motocin safa guda biyu. Ya kuma buƙaci al'umma su kasance a faɗake sannan su kaiwa hukumomi rahoton duk wani abu da suke zargi. Gwamnatin jihar Adamawa ta yi watsi da cece-kucen da ake yi ta ruguje wasu mukaman sarautun gargajiya da wasu kafafen yada labarai da kuma dandalin sada zumunta suke ta yadawa. Ga ƙarin bayani da wakilin muryar Amurka a Adamawa Lado Salisu Garba ya aiko mana.
I call on all districts concerned to transfer their loyal rights and privileges to the new emirates and chiefdoms. Hence, traditional titles acquired from their own emirates and chiefdoms are hereby dropped.
Gwamnan yayi wannan jawabi ne a filin taron mika sandan girma da ke karamar hukumar Madagali wanda ke zama ɗaya daga cikin masarautun da ya kirkira guda bakwai a jihar Adamawa. Batun da ya zanyo cece kuce da yamaridi a kafafen sada zumunta kan cewar aiko gwamna Ahmadu Umar Fintiri ya tunkuɗe dukkanin masu mukamin gargajiya a jihar. Lamarin da ya sanya 'yan jihar Adamawa bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da wannan batu, inda wasu ke ganin cewar lalle gwamna Ahmadu Umar Fintiri ya cire manya-manyan mukamin gargajiya da suka hada da wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar da kuma tsohon gwamnan jihar Mr. Boni Haruna da dai ire-iren su. Alhaji Sani Abdulrahman na ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya a jihar Adamawa wanda ko yake da wannan ra'ayi na kan cewa
ina fahimci abin da ya faɗa yace duk wani title holders mana duk masu rike da title mana suna na sarauta ya rusa su in ka dauko inda aka ba da misali har shi kansa kamar Mubi Boni wazirin Adamawa turakin Adamawa da sauransu duk ya rusa sai dai in su sulami da suna so su sake turawa saboda sake tabbatarwa shi kuma sai ya yadda ya sa hannu kaga duka ba neman zaman lafiya bane nema ne na husuma.
Shi kuwa da Tamadi Abba wanda ke zama malami a jami'ar Modibo Adama a nan jihar Adamawa ko mai karantarwa a tsangayar tarihi a wannan jami'ar sannan yana ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum shi ma ya bayyana nashi ra'ayi dangane da wannan batu.
Yana gayawa wayannan sabbin masarautu da ya kirkiro cewa duk wani hakimi da yake ƙarƙashin masarautu na da yanzu ya dawo yana ƙarƙashin masarautun sabbi wanda ya kirkiro su. To wayannan hakimai su sani cewa daga yau biyayyansu da kuma duk abin da suke yi a da a ƙarƙashin masarautu na da zai dawo ƙarƙashin sabbin masarautu inda suke. Haka kuma duk hakimin da yake da rike da wani title holders wanda suke rike da shi a ƙarƙashin tsoffin masarautu na da to su sani waɗannan sun bar su a wurin. Yanzu gwamna ya ci gaba da cewa sabbin masarautu da aka ƙirƙiro majalisar sarakunan su ne za su sake zama su duba title da za a ba su wanda zai tafi da irin ɗabi'ar su inda suke.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna cikin birnin na Abuja fadar gwamnatin Najeriya, inda a wannan karan wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya ya shaida mana yadda tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Ibrahim Badamasi Babangida da aka rika yi wa lakabi da IBB ko Maradona ya ce ko shakka babu marigayi Chief MKO Abiola shi ne ya lashe zaben shugaban kasar Najeriya na shekarar 1993 da gwamnatinsa ta soke a wancan lokaci.
Responsibility for all decisions taken under my watch.
na da walakin duk abin da gwamnati na ta gudanar su wuce zaba da 993 na daga abubuwan da suka zama masu tsauri a rayuwata yanzu janar baban gida bayan tabbatar da cewa Biola ya cika dukkan sharuɗan lashe zaben wajen yawan ƙuri'a da kuma samun adadin yankunan da ake bukata janar baban gida ya yaba wa gwamnatin tsohon shugaba Buhari don ayyana Biola a matsayin tsohon shugaban kasa duk da hakan ya faru bayan rayuwarsa tsohon mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo da ya bita littafin mai shafi 420 a gaban mahalarta da suka hada da shugaba Bola Ahmed Tinubu da janar Yakubu Gawan ya kawo bayanan yadda baban gida ya kwance da marar dimka bayan kisan gilla ga janar Murtala da kuma yadda juyin mulki ya kawo Buhari kan mulki Alif da 983 ya sake juyin mulki Alif da 985 da baban gida ya hau da labarin su janar Mamman Batsa wanda aka yanke hukuncin kisa sanadiyar juyin mulki haka ne ya kawo lakabin baban gida da ya hada da Maradona dan yadda ba a gane matakin da zai dauka sai ya cimma nasara sai evil genius da ke nuna hatsabibancinsa a aikin soja janar Muhammad Barau mai ritaya ya ce ya yi aiki da janar baban gida kuma har yau ya ce bai ga wanda ya ayyukan raya kasa irinsa ba
ba zan lissafa maka structural development da aka yi a Nigeria ba har yanzu ko ba wanda ya yi nashi amma ba mai magana ba ne kaga ko a wancan lokacin saboda mu mutanen kasa ba mu fahimci tunaninsa ba mu muka fara zuwa nan muka bude birnin mai tarayya da shi inda ba dan yayi wannan abubuwan ba gaskiya sai dai a ta zaman labari shi yasa nace maka namiji ne in fact na taba yin labari da shi naje gurin shi na ga mishi nace ranka dai da yace na sa maka suna yace menene Muhammad yace na sa maka sahibul jinn ya fashe da dariya saboda duk inda ka bullu wallahi yana gaba da kai
wasu katsinawa da baban gida ya fara kirkiro musu jiya 1987 da jihar Akwa Ibom sun nuna ba za su manta da tarihin ba
to na Alhaji Garba Wise mataimakin vice chairman 5 star Alhaji Nura Atafuntuwa a gaskiya jihar baban gida ba za mu ta'ummanta da shi ba a Najeriya musamman mu yan jihar Katsina kuma yan arewacin Najeriya mun tabbatar da baban gida na kishin arewa kuma yana san arewa
sunana Alhaji Nura Atafuntuwa muna ma Allah godiya da ya kawo mu wannan lana ta kaddamo wannan littafi na General Ibrahim Badamasi baban gida
ba za mu ta'ammanta da shi ba wanda ya dauko mana Abuja daga Lagos headquarters ta dawo gashi ci gaba ya bunƙasa a fadin arewacin Najeriya da Najeriya gaba daya
baban gida wanda ya ce yanzu yana shirin cika shekara 84 a duniya ya yi fatan ko bayan ransa dakin karatunsa Amina ya amfani jama'a wajen binciken ilimi an tara biliyoyin naira a wajen taron inda Abdul Samad Rabi'u ya bada kaso mafi tsoka na naira biliyan 5 sai janar Theophilus Danjuma ya biyo baya da naira biliyan 3 Nasiru Adamu Alhikaya murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasiru Adamu Alhikaya kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16-25 da kuma 31 ga shirinmu na gaba
manuniya gwamnati cikin gwamnatin da ake kira shadow government a turance na neman samun gurbin zama a Kano kane kane
da ina so in tabbatar maka da alamu ma akwai mutanen da aka dasa na shadow government a jikin abba suke ba da labarin me ma abba yake ciki
a tarihance ba shi da gurbi a tsari na shugaba mai cikakken iko amma tunda America ta kyankyasa idan ba ai hankali ba zai zama yayi
game da maganar hada kasafin kudin kusan shekaru 5 a lokaci guda a Nigeria kuwa ministan yada labarin Nigeria ne ke cewa ai a fili ake komai babu buzne-buzne
ba sababbin kasafai bane na kasafin kudi bane duka wato kari ne da garan bawul ake ma wannan kasafi da wannan kasafin kudi da na 2023-2024 din za a gama shi cikin June sannan bai hana na 2025 ai doka bata ce laifi bane
a gane kuwa ganin gargada daga dagadar gaya wa duniya ana neman tsohon ministan kasafin kudin kasar ne ya ja hankalin wasu mutane
mu dai muna support OSP yayi investigation shi wanda ya doki wani abu na kasa ya mayar da shi
ba wani case ba wani abu haka nan kawai ka tashi ka rubuta wani mutum yayi wanted haka nan kan me
wadannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya sauraro Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kukan saurare shi koda ko a ina ne. Shiri na 209 cikin jerin shashiran manuniyan da yake waya karkara da birane. Me yuwa kuma maganar burgar bizne biranen ce ta sa ƴan adawa a jihar Kano suka fito da salon bibiyar gwamnatin jihar ta hanyar tattara bayanai koda ko wani sirri ne. Masana harkokin siyasa a duniya irin su Dr. Said Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero dake Kano sun fara baje bayanin bayyana wa duniya tarihin tsarin shadow government din da ake cewa ai tsari ne sananne.
Tarihance da kuma al'adance abinda ake nufi da shadow government shine wasu waɗanda suka taba rike mukami na minista su zama suna kula da wata ma'aikata wacce take da sabon minista kuma a jingila ne. Daga baya kuma wasu kasashe da suke tsarin parliamentary suka dauka wato ga ma'aikata ga ministanta, amma sai kuma wani wanda ya taba yin minista sai ya dinka bibiyarsa yana ganin me ake a wannan ma'aikatar. Wannan shine abin da aka sani. Amma dawowar Donald Trump karo na biyun nan a America, ɗan majalisar America na jam'iyyar Democrat wanda su suka fadi zabe, sai wani ya tsalle ya ce ya kamata su shigo da tsarin shadow government.
Dama tambayar da nake so ne wa daktar kenan cewa a tsari na shugaba mai cikin iko bai da gurbi kenan.
Kwarai, a tarihance ba shi da gurbi a tsari na shugaba mai cikakken iko. Amma tunda America ta kyankyasa, idan ba a yi hankali ba zai zama yayi. Kuma da zarar ta yi, to duk inda ake tsari irin na America nan shugaba mai cikakken iko, za ka ga abin ya zo ya zama yayi.
Shi kuwa shugaban sabon bangaren da ya balle wa jam'iyyar NNPP da ke mulki a jihar Kanawa, Sanata Masud El Jibru Doguwa, cewa yake da alamu dai ƴan adawar Kano sun fara kokari ne na kwakulo abubuwan da za a ce suna neman yi wa gwamnati tone-tone.
Wannan abin da su kansu ƴan hamayya suka yi tumuyata da mu ne a tsaye. Kuma ina fata mai girma gwamnati jihar Kano Abba Kabir Yusuf kada ya dauki wannan abin da wasa. Ba tun yau ba nake ta tunani a ina ake samun mutanen da suke zuwa suke bada sirrin gwamnati. Idan ka dubi irin abubuwan da Musa Ilyasu yake yi suke mamaki, a ina ake samu labarin ashe tintintini akwai shadow government. Haka kuma yanzu da na dade bincike sai na ga ashe ma a nan jihar Kano kowace minister akwai irin waɗannan wakile na shadow government wanda suke bada labarin abin da wannan minister din take faruwa. Wa isan yawan mutanen shadow government da suke minister of works ta jihar Kano? Wa isan yawan mutanen na shadow government da suke minister of education? Wa isan a environment? Wa
isan ai ba ya cewa dama aikin an hamayya ne su yi suka ko su binciko raunin gwamnati?
Ai idan ka duba ba magana ce ta binciko raunin gwamnati ba kadai, kamar mutane ne aka saka su domin su je su gano wani abu da ake na daukar kafa. To kuma ita kafa ba za a iya daukar ta ba sai an dasa mutane. Kai ina so in tabbatar maka da alamu ma akwai mutanen da aka dasa na shadow gama a jikin Abba suke bada labarin me ma Abba yake ciki.
Game da maganar ƙara jibga kuɗi cikin kasafin kuɗin Nigeria kuwa, ministan yaɗa labarin tare Nigeria Malam Muhammad Idris Malagi ne yake cewa ai babu wani abu da gwamnatin Tinubu ke yin shi a kudindine.
A tsari ne na shugaba Bola Ahmed Tinubu cewa duk lokacin da aka samu ƙarin kuɗi a yi ma mutane bayani. Daga lokacin da aka shirya wannan budget din kawo lokacin yanzu, sai aka zo aka ce ma shugaba Bola Ahmed Tinubu kai fa tsaya fa an fa ƙara samun kuɗi. Yace ah, to tunda an samu ai kuɗin da ba na mutane ne, a mai da shi cikin budget a yi ma mutane aiki da shi. Ƙarin ya koma trillion 54.2 wannan radadi da ake ciki, in Allah da cikin wannan shekara za a fara samun sauki.
Minista, tunda ake kasafin kuɗi a Najeriya ba a taɓa kasafin kuɗi da za a ce a cikin shekara ɗaya an aiwatar da kasafin kuɗi har zuwa na biyar shine na shekara 2025 ba sai wannan karan. To waɗannan kasafin kuɗi da aka cushe su menene tasirin yin haka?
To na farko dai ba cikin shekara ɗaya bane aikin ga yanzu ke magana 2003. Wato abin da nake son yi bayani ƙari ne da garan bawul ake ma wannan kasafi. Da wannan kasafin kuɗi da na 2023-2024 ɗin za a gama shi cikin June, sannan bai hana na 2025 ai doka bata ce laifi ba, da shi yasa ai inda laifi ne da majalisar kasa ai kaga da ba su yadda ba, kaga ana kai masa suka amince saboda bai saba ma doka ba.
A Ghana kuwa shelar neman tsohon ministan kuɗin Ghana Mr. Ken Opori Attabisa zargin kwanton kwashe kuɗi ne yasa mataimakin daraktan zabe na jam'iyyar NDC IEC mai mulki Malam Mahadi Jibril ne ya gaya wa duniya cewa ai wannan tsarin sage tsantsar tsantseni ne.
Batun ewa OSB na neman the former finance minister. Party na support at any given time. Abin da zai kawo mu solve issues in corruption in akwai shi. Isa kuma ASP kan da aikin shi yake. Ba batun wani government bane. Independent body ne da yake shi yake aiki. Isa ne ce wani neman finance minister kan batun corruption. Masu a ce masu siyasa amma da politicians ko ba yaushe aka kare mulki me shi da wani abu shi a ce ya shi ture ya je duba lafiyarsa. Isa wangan da shi ke kira cewa kaman yana neman shi ya zo. Ma'ana OSP ya gani kaman politics for minister finance ke yi. Kaman ya je duba jinya kan shi ko mu ne. Kuma duka nan wasan ne yake hankalin mutane kaman da shi jinya kan shi ya zo. Domin inda government shi na kan mulki da bai je ture ne da shi da shi ba kan shi ba. Isa mu dai muna support OSP yayi investigation shi wanda ya doki wani abu na kasa ya mayar da shi.
Sai da kuma Malam Saddat Hamisu Bako na jam'iyyar adawa ta NPP ya ce sanar da neman tsohon ministan kudin Ghana gangara gangarar gabzar yan adawa ce kawai ke kara fitowa a bayyane.
Wanga wasanni da special prosecutor ke yi ina gari ya kamata ya bari dan anawa ra'ayi da ra'ayin mutane diwa wasa yake yi dan in kana neman mutum akwai yanda zaka yi ka neme shi ba ka exhaust dukkan wani mechanism da ya kamata kai ka neme shi har ka sa mai wanted ba kai wannan duka ba kawai daga bisa shi ka rubuta wai kana neman shi kai ko ya zama wanted in any case shi ba wahalan ga da kuke nema ya zo muku da letter through lawyer shi duka ya ce ga inda yake ga yanayin da yake ciki shi sa yayi ready duk lokacin da zai samu lafiya yayi ready ya zo ya ansa kowani irin question ne to menene kuma nan zuwa inda ka yanzu ka ma yi shi wanted yanzu wani case ma ke kan shi ba wani case ba wani abu haka nan kawai ka tashi ka rubuta wai mutum yayi wanted haka nan kan me kai duba ya sunanta said na mutaram tamakulu court ya je linta special prosecutor bai sani bane yayi ta wanted ita da aka tun je linta ma baka neme ta tazo ta save ba wanga da ba wani case kan shi ka zo ka ce wai shine mu wanted ya dace kenan look ba muna support wai wanda ya ci kudi ko wani yayi laifi kan lawyer yayi aiki ba to kan lawyer no muke sai yayi aikin shi yanda ya kamata amma a bi ka'ida.
Iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafara manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙarewa suke kullun kwanan duniya daga nan kuma babu damar a ce gwamnati ce za ta ci gaba da yi musu cefa ne domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 826 ne su yi sallamar sakin kujerin da suka kankane kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Idris Abdul Bako na Ghana sai Mahmud Ibrahim Kwarin Kano da Jigawa da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu kwane-kwane ni Isa Lawan na garin Ikara da kan shirin gabata ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
An gaida Isa Lawal Ikara sai a biyo mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma lokaci ne na nasihar Juma'a.
Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wassalamu ala nabiyil karim amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Imam Muhammad Suleiman Abu Suleiman Chief Imam na Sultan Bello Mosque dake babban birnin jihar Kaduna a arewacin Najeriya. An abin yana koyar da mu abubuwa masu dumbin yawa shine hakuri da kuma zama lafiya. To zan dauki abubuwa da yawa ya koyar da mu amma zan dauki magana akan zaman lafiya. Yin magana akai tsaro da kuma kwanciyar hankali babu shakka tsaro yana daga cikin manyan abubuwa da ya kamata mutane su lura da shi. Duniyar mu tana bukatar tsaro da haka in ba tsaro a duk inda ake to ba za a zauna lafiya ba kuma idan babu zaman lafiya kuma babu tsaro saboda haka yana da kyau mu gane cewa addinin musulunci addini ne wanda ya kawo tsaro. Allah madaukakin sarki yana bayyana mana cewa wallazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wa'anda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba. Zalunci anan shine hada Allah da wani. To duk lokacin da daula ta zama ta shiga zalunci tana cutan waɗansu, to ba za a samu tsaro da kwanciyar hankali ba. Duk lokacin da daula ta zama tana da adalci tana ba kowa haƙƙin shi, to za a samu tsaro da kuma kwanciyar hankali. Saboda haka muna kira dukkan al'umma da su yi kokari, kowanne ya tsaya kare zalunci, kar kuma a cuci wato sashi ya cuci sashi. Hukumomi kuma su yi adalci, in Allah da za a zauna lafiya. Muna godewa Allah madaukakin sarki, Allah ya ba mu zaman lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masu aro baki ɗaya, da haka shirin namu ya kawo ƙarshe a wannan lokaci. A madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Bala'i da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif, ki muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima ku.